بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمتشن أصبر أشرن له قوتم المحرم shekara ta 1445 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 12 ga watan Agusta shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 330 cikin jerengiyar darussa daga littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khairul Ibad wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad bin Ali Bakari al-Zura'i al-Dimashqi wanda aka sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya Sheikh al-Islam rahimahullah wannan littafi na Zadul Ma'ad mawsu'a ne a tarihin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama kuma yi da ruwanka ne dangane da bayani akan tafarkin maiki sallallahu alaihi wa sallama da rayuwarsa da al'adunsa da bayani akan yadda ya gudanar da al'amuransa malamai suna jinjina ma Ibn Qayyim al-Jawziyya akan wannan aiki musamman lura da cewa Ibn Qayyim ya rubuta littafin ne asali a halin tafiya inda ya je kasan Makka don aikin haji nesa da iyalansa nesa da kayan aiki sa Allah ya saka mishi da alkhairi idan ba manta ba muna ci gaba da bibiyan Ibn Qayyim al-Jawziyya a inda yake kawo mana tarihin al-wufud wato tawagogi mabambanta waɗanda suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kawo mai cafadan ansan musulunci da kuma kai labari zuwa ga ƴan uwansu a kabilu da garuruwa mabambanta muna bayani akan abin da ya ambata na wafdu banil muntafiq wato wafdu banil muntafiq ibnu Amir ibn Aqil waɗanda suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda ya kawo mana hadisin da yazo da wannan riwaya daga littafin zawaid na musnad al-imam Ahmad ibn Hanbal har ila yau ma da littafin as-sunna na Abdullahi dan gidan imam Ahmad ibn Hanbal da littafin as-sunna na ibn Abi Asim da kuma da littafai irin su al-ahadith al-tiwal da al-mu'jam al-kabir kilahuma li Abi al-Qasim al-Tabarani da wasu dai da zai ambata mana a gaba kadan insha Allah wannan hadisi duk da mun ji cewa isnadin sa bai tabbata ba saboda a cikin isnadin sa akwai mutane biyu majhulai akwai Abdurrahman ibn Ayyash As-Sam'i akwai kuma Dalham ibn al-Aswad ibn Amir wanda shi Dalham da shi da babansa duka majhulai ne haka shi ma Abdurrahman ibn Ayyash As-Sam'i shi ma majhuli ne amma galibin gabobin hadisin suna da shawahidu a cikin hadisai tabbatattu da haka malamai suke ainihin isti'nasi da hadisin suke kauda kai game da raunin sa fil jumla suke itibarin sa har ma zai ya ambata mana cewa an taɓa karanta hadisin ma a gaban Imam al-Bukhari da Abu Zur'a da Abu Hatim Razi dukkaninsu ba su yi inkari ga wanda ya ambaci hadisin a gabansu to mun ji yadda waɗannan bayin Allah suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma har ya musu hudu ba sannan suka fara mai tambayoyi abin da ya shafi aqida abin da ya shafi kaddara abin da ya shafi tashin alkiyama da sauransu zamu tashi daidai inda yake cewa yace qultu ya rasulullah fa kayfa yajma'una ba'da ma tamazzaq tumazziquna ar-riyahu wal bila was-siba yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inji shine tambayar laqait kenan cewa ta yaya Allah madaukakin sarki zai dawo da halittan bayinsa bayan kasancewar iska da ridewa da namun daji sun riga sun yi kaca-kaca da jikin bayin bayin da aka rufe su a cikin kabari ƙasa ta rubar da su wasu halittu waɗanda suka mutu a bayan ƙasa iska ta sheke jikinsu wasu halittu waɗanda suka mutu a dazuzzuka abin nan kyarkeci da kura da zaki sun cinye namunsu ta yaya Allah zai tayar da waɗannan ƙala sai Allah ya ce mishi umbi'uka bimithli dhalika fi ala'illahi bari in baka kwatancan irin wannan abin da ka ambata a cikin ni'imomin Allah da yayi a duniya a cikin ayoyin Allah a duniya al-ardu ce kaga kasa ashrafat alaiha wa hiya madaratun baliya ashrafta alaiha afwan ashrafta alaiha wa hiya madaratun baliya kasa wanda kake gani kana takata kana kallanta da zama madaratun busasshiya baliya wanda ta sheke ta zama wato rani ya kama ta yace kana ganin ta a haka fa qultu sai ka ce la tahaya abada in ka ganta kai da kanka zaka ce kai wannan kasa ba ta sake yin yabanya ba thumma arsalallahu alaiha as-samaa sannan Allah ya aiko mata da ruwan sama kamar da Allah yake cewa taral arda hamidan fa idha anzalna alaiha al-maa ihtazzat wa rabat yace sai Allah ya sauko mata da ruwan sama falam talbath alayka illa ayyaman ba za a yi wasu kwanaki ba sai ɗan kaɗan hatta ashrafta alaiha wa hiya sharbatun wahida a wani a wata riwaya wa hiya sharbatun ana iya yin dauri ko a yi wasan sharba ko sharaba yace sai ka wayi gari ka ganta ta zama tafki guda ɗaya wato ruwan ya taru ya zama ko ina duka rafi ko ina ga ruwa nan ya jikata har ya taru a sama la wala amru ilahika na rantse da ubangijinka la huwa aqdaru ala an yajma'akum min alma'i ala an yajma'a nabatil ardi fatakhrujuna min al-azwa'i yace na rantse da Allah ubangijinka Allah ya fi karfin kaddaran shi akan ta yadda ku matattu da huwa aqdaru ala an yajma'akum ya fi karfin kaddara akan ya tara ku min alma'i sai da wannan ruwa ala an yajma'a nabatal ardi akan ya tattara wato tsirran kasa fatakhrujuna min al-aswa'i sai kaga ga kunan kun fito daga al-aswa shine kabari amma asali abin da ake nufi da al-aswa shine wato wannan allan da ake sakawa as-sawa shine mafradin shi sawa wannan allan da ake sawa a rubuta sunan mutum asali shi ake cewa sawa bisad da sai ma ake cewa kabarin kawai sawa bil mujawar wa min masari'ikum Allah ya fi kaddara ya tayar da ku daga mafadar ku inda kuka fadi kuka mutu fatanzuruna ilayhi wa yanzuru ilaykum wato fa idza hum qiyamun yanzuru kin fa idza nufika wa nufika fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzuru ai wani hurin sai ga su suna kallon Allah Allah yana kallon su suna kallon shi qala qultu ya rasulullah na sake cewa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaifa wa nahnu mil'ul ardi wa huwa shakhsun wahid ya dai kace muna kallon shi yana kallon mu mu kuma ga mu cikin duniya shi kuma Allah guda ɗaya ne yanzuru ilaina wa nanzuru ilayhi kace yana kallon muna kallon shi qala annabi yace umbi'uka bi misli hadha fi ala ilahi barna baka labarin irin wannan a cikin ayoyin Allah a nan duniya ash-shamsu wal qamaru ayatun minhu saghiratun garana da wata ayoyin Allah ne ɗan ƙanana tarawnahuma wa yarayanukum sa'atan wahida kuna kallon rana tana kallon kuna kallon wata yana kallon lokaci guda duka kuke kallon waɗannan halittu babu wanda yake karewa wani yace la tudaruna fi ru'yatihim ba ku cutar da junan ku wajen kallon su wala amru ilahika na rantse da ubangijinka la huwa aqdaru ala an yarakum Allah yana da karfin ikon ya ganku wata raunahu ya ba ku dama ku ganshi min an tarau nurahuma fiye da ganin da kuke wa hasken rana da wata wa yarayanukum da yadda su ma suke ganin ku su rana da wata din la tudaruna fi ru'yatihima ba kwa gogoriyo da juna akan ganin su daga fadin shi la amruka zuwa wannan kalma ta ru'yatihima baya cikin asalin nuskar littafin amma yana cikin hadisin kamar yadda yake cikin littafin musnad al-imami ahmad ibn hanbal qultu sai na sake cewa ya rasulullah ya manzon allah sallallahu alaihi wasallam فما يفعل ربنا بنا اذا لقيناه cito ya ubangijinmu zai yi da mu idan mun gamu da shi din sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace qala tu'raduna alaihi badiyatan lahu sahafatukum, za a zo a gabatar da ku bayi a gaban Allah, sannan a fito da littattafanku a bude su, la yakhfa alaihi minkum khafiyatun, babu wani abu da zai iya kuya ma Allah a cikinku. Safahatukum, na'am, badiyatan safahatukum, fuskokinku a bude. Fa ya'khudhu rabbuka azza wa jalla biyadihi ghurfatan min ma'i, sai Allah ya sa hannun shi mai albarka ya kamfato wani ruwa. Fa yandahu biha qalbakum, sai ya jika qibalakum, ya jika inda kuke. Fala amru ilahika, na rantse da ubangijinka, ma yukhti'u wajha ahadin minkum minha qatratu, babu wani dugon ruwa da zai kuskure bai diga akan waninku ba, kowa sai wani dugon ruwa ya diga akan shi. Fa ammal muslimu, idan musulmi ne, fa yad'u wajhahu mithla riqatil bayda, sai ruwan ya maida fuskarsa kaman wata far jaka. Ar-riqa ita ce almala'a, jaka ko zabira ko wani abin nan, wato wata abin nan, wani abin zuba kaya, sai ta zama kamar sabuwar jaka, farakar. Wa ammal kafiru kuwa, fatandahu aw qala fatukhtimuhu, sai ta jima, sai ruwan ya jimai ciwo a fuska, ko kuma ya mishi niki a fuska. Takhtafuhu fatakhtafuhu, wato ta buge shi, fatakhtamuhu, ta buge shi a hanci. Mislul humami al aswadi, sai ya zama hancin yayi baki kirin, fuska ta yi baki kirin kamar bakin gawayi. Ala thumma yansarifu bainakum wa yaftariqu ala athari salihuna, sannan daga nan sai Allah madaukakin sarki ya juya, thumma yansarifu nabiyukum, sai annabinku ya dawo, ya zo yana neman ceto. Wa yaftariqu ala athari salihuna, sai a rabu bayan wucewar annabin naku, sai a raba mutane gida biyu ga salihai. Fa yaslukuna jisran, salihan nan gaba daya sai su je su hau wata gada, minan nari, wanda ke kan wuta. Ya tsau ahadukumul jamrata, har ma wani a cikin ku zai taka garwashi, ya kulu ya ce hissa, a wata kira'a kuma, a wata riwaya kuma hassa, shine kamar ka ce wash, shine ma'anar shi, wato ka taka wani abu baka sani ba, ka dan ji zafi haka, ka dan yi kwafa, wato Allah zai daukewa waɗannan salihai zafin wutar, illa banda dan abin da zaka ji kamar ka taka wata yar kaya ko dan karamin garwashi, ka ce wash. Ya kulu rabbuka azza wa jalla aw anna, sai shi kuma Allah ubangiji madaukakin sarki ya ce aw anna, aw anna anan ma'anar shi wato karka damu, wannan ba wani abu bane zaka tsallaka ko wani abu makamancin haka. Ala fatatluuna ala hawdin nabiyyikum, daga nan sai ku hangi tafkin annabinku sallallahu alaihi wasallama. Ala azma'a, ala azma'i wallahi nahilatin alaiha, a wata nuska ala azma'i da madda, amma kuskure ne wannan na imla'i. Ala azma'i shiga na mubalaga na azama, wato za ku riski wajen, kuna masu tsananin jin kishi, wallahi nahilatin alaiha, kuna masu gangarawa, nahila su ne wariduna alaiha, zuwa ga tafkin, kuna masu tsananin jin kishi, saboda yanzu suka hauro daga wuta sun sha wahala, sai su je su sha ruwan. Allah ka sa mu cikin wanda za su tsira. Ya sake cewa nahilatin alaiha qattu ra'aituha, wallahi ban taba ganin mutane mafiya jin kishi da saurin zuwa waje kamar irin wannan taron ba. Ya sake cewa fala amru ilahika, na rantse da ubangijinka, ma yabsutu ahadun minkum yadahu illa waqa alaiha qadahun yutahhiruhu min al-tawf wal-bawl wal-adha, yace dayan ku ba zai mika hannunsa ba, da zarar mutum ya mika hannunsa kawai sai ya ga wani kofi ya bayyana a hannun nasa, yace wanda kofin zai kasance yutahhiruhu min al-tawf, zai tsarkake mutumin da zaran ya sha ruwan kofin zai tsarkake shi daga bayan gari, ba zai sake yin bayan gari ba. Wal bauli, da fitsari, wal'aza da duk wani datti, wattukhnasul shamsu wal qamaru, tukhnas wato sai rana da wata sai su uya, gashi nan al-khannas min sharri waswasil khannas, waswasin shedani ne uya, to wattukhnasu sai a boye ash-shamsu wal qamaru fala tarawna minhumā wāhidā, bara ku gansu. Qala qultu ya rasulullah, nace ya manzo Allah, fa bima nabsur, to ya za'i mu dinga gani a wannan rana. Qala annabi yace bi mil'i basarika sa'ataka hadi, da wannan idan naka da kake gani da shi zaka gani. Wa zalika ma'a tulu'i ash-shamsi yawma ashraqatul ardu wa wajahat bihil jibala, anuska wasu utakile zama wa zalika qabla, amma abin da yake asali shine wa zalika ma'a tulu'i ash-shamsi, tare da kullowar rana, fi yawmin, a wata rana wadda ashraqatul ardu, ranar ta haska duniya, wa wajahat bihil jibala, ta kuma fuskanci duwatsu. Qultu, sai nace ya rasulullah, fa bima nujra min sayyi'atina wa hasanatina, to wani irin lada za a bamu da zunubi, lada na aikin mu ya lissafin shi yake, da kuma zunubi na barnan mu ya lissafin shi yake. Qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace alhasanatu bi ashri amsalih, shi lada za a ninninka muku shi kowane ɗaya sau goma. Wasayyi'atu bi mithliha illa an ya'fu, shi kuma zunubi kowane kwaya ɗaya a bada zunubi kwaya ɗaya, sai dai ga wanda Allah ya mishi afwa, Allah kai mana. Qala qultu ya rasulullah, nace ya manzon Allah, mal jannatu wa man naru, to me labarin aljanna da ita da wuta? Qala nabi sallallahu alaihi wasallam yace la amru ilahika, na rantse maka da ubangijinka, innan nara laha sab'atu abwab, lalle wuta tana da kofofi guda bakwai, kamar da qur'ani ya faɗa, laha sab'atu abwab li kulli babin minhum juz'un maqsum, nabi sallallahu alaihi wasallam yace ma minha babani, kowace kofa da ɗayan tsakankaninsu, illa yasiru rakibu bainahuma saba'ina ama, tafiyar mahayi tsakankani tafiyar shekara saba'in. Wa innal jannata laha thamaniyatu abwabin ma minha babani illa yasiru arrakibu bainahuma saba'ina ama, babu wani kofa tsakankanin ɗaya a cikin guda takwas ɗin nan sai ya zama sai an yi tafiyar shekara saba'in. Qultu ya rasulullah, sai na ce ya manzon Allah, fa alama nattali'u min aljanna, idan mun shiga aljanna me za mu fara hange? Qala annabi yace ala anhari min asalin musaffan, za ku fara ganin wasu koramu na tatacciyar zuma, wa anharin min khamrin, da wasu koramu na giya, ma biha suda'un, wanda ba ta sa ciwon kai, wala nadamatun, ba ta sa kuma mutum yayi abin da zai zo yana da na sani, wato ba irin giyar duniya ba ce wanda za ka ci ka ji damuwa ka je ka aikata abin da za ka zo kana da na sani. Qala ya ce wa anharin min labanin, da kuma za ku fara hangen wasu koramu na nono, ma ya tagayyaru ta'amu, wanda baya canzawa, baya yin tsani, baya fermenting, baya lalacewa yadda nono na duniya yake lalacewa. Ya ce wa ma'in ghairi asin, da ruwa mara datti, ruwa lafiyayye, wa fakihatin, da ‘ya’yan itatuwa, wala amru ilahika, na rantse da ubangijinka, ma ta'alamuna wa khairun min mithlihi ma'ahu wa azwajun mutahhara, yace abinda kuka aikata, ma ta'alamuna, abinda kuka sani, za ku ga abinda kuka sani, wa khairun min mithlihi, da abinda ya fi nagarta fiye da wanda kuka sani, shine mala ainu ra'at din kenan ko? Yace wa ma'ahu wa azwa, abinda kuka sani da kuma wanda ya fi shi, wa azwajun mutahharatu, kuma za a ba ku wasu mata wanda aka tsarkake su. Qultu ya rasulullah, awala na fiha azwajun aw minhunna salihatun, ce yanzu nan muna da mata a cikin aljanna? A wata riwaya yace a cikin matan, yace dai akwai mata na gari, akwai dai masu kirki, wato ba irin wata kila mata ne na duniya masu ya sha'ani ba. Qala yace as-sali al-muslihatu lis-salihina, akwai gararrun mata nagartattu wanda aka tanaje su don mutane nagartattu, Allah ta samu cikinsu. وفي لفظ ولفظ يتي الصالحات للصالحين ماتا نغري غمزاجي نغري تلذونهن ويلذونكم كنا جن دائي دسو سنا جن دائي دكو مثل لذاتكم في الدنيا كما يدك جن دائي دماتا الدنيا غير الله توالدا سيدي الجنة باب حيفة حيفة باب حيفة قال لقيت يتي فقلت يا رسول الله نتي يا من زن الله أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه menene mafi girman abin da za mu riska a lahira falam yujibhu nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi bashi amsa wannan qala qultu ya rasulullah sai na sake cewa ya manzon Allah alama ubayuka to akan me zan maka mubaya'a fa basara nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu wa qala sai annabi ya shimfada hannun sai buɗe hannun sa wa qala yace ala iqamis sala wa ita'iz zakah kaman mubaya'a akan tsayi da sallah da bayar da zakka wa ziyalil mushriki da kuma wato yaqan mushrikai wa alla tushrika billahi ilahan ghaira da kuma cewa ba za ka yi shirka da Allah da wani sauran qala qultu ya rasulullah wa inna lana ma bayna al mashriqi wal maghribi mu kuma muna da dukkanin duniyar nan gabas da yamma fa qabada rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu wa dhanna anni musharatun ma la yuti yuti da annabi faɗa haka da likita yace to in baya amma kuma za a ba mu duniyar nan sai annabi ya janye hannun shi kamar yana fahimtar wannan mutum zai faɗi wani sharadin da ba za a iya cikawa ba qala kuntu nahullu minha haisu shi'na yace abin da nake biya manzo Allah duk inda naga dama in je in zauna wala yajni mur'un illa ala nafsi babu wanda zai wa wani abu sai dai wa kansa fa basata yadahu wa qala sai saki mi kwanin sa yace zalika laka تحل حيث شئت ولا يجني عليك الا نفسك نا كربا maka wannan duk inda kaga dama ka zauna a bayan kasa ko babu wanda zai cutar da kai sai ka cutar da kanka qala fan sarafna an shikenan muka yi mubaya'a muka juya muka koma thumma qala sannan sai yace ha inna dhaini marratayn yace kaga wadannan la amru ilahika min atqan nasi fil ula wal akhir na rantse maka da ubangijinka suna daga cikin mutane mafiya takawa a farko da ƙarshen al'amari fa qala lahu kab ibn al-khadri al-khadriya ahadu bani bakr ibn kilab man hum ya rasulullah shi wannan bawan Allah yace su wane ne waɗannan ya manzon Allah qala sai annabi yace banul muntafiqi banul muntafiqi banul muntafiqi ya faɗa haka har sau uku ahlu zalika minhu ma'abuta wannan lagartar daga cikin su qala fan sarafna lakitu yace shikenan muka koma wa aqbaltu alayhi sai na dawo ku kuntu ya rasulullah hal li ahadin mimman madamin khairin fi jahiliyati shin wasu daga cikin wanda suka shude a maguzanci ba su musulunta ba shin akwai wanda zai riski wani alheri a lahira yaje ga annabi sallallahu alaihi wasallam haka qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam faqala rajulun min urdi quraish sai wani mutum daga cikin taron quraishawa dake wurin sai yace wallahi inna abakal muntafiq laikin nabi cina rantsi da Allah ubanka wani al muntafiq yana can a wuta dan ya mutu ba maguji qala fa ka'annahu waqa'a harrun bayna jildi wajhi wa lahmi yace sai naji wani zafi tsakanin nama na da fata ta naji zazzabi ya rufe ni imma qala li abi ala ru'usin nasi saboda wannan abin da ya faɗa ma ubana a cikin mutane kowa na ji ko da uban mutum ba maguje ne ba daidai bane a mushi irin wannan magana haka ga tsayi fahamtu an aqula sai ne nufin in ce wa abuka ya rasulullah to kaifa ya manzon Allah ina mahaifinka yake summa idhal ukhu idhil ukhra ajmal sai na ga dai dayan zancen wato nayi da uslubi mafi dacewa yafi wannan dadi fa qultu ya rasulullah sai na ce ya manzon Allah wa ahlak to mutanen gidanka fa iyayenka da ƴan uwanka misali da musu cikin musulunci ba qala wa ahli la amrullahi haythu ma ataita ala qabr yace hadda mutanen gidanmu inde mutum bai musulunta ba na rantse maka da Allah yana cikin wannan hukunci yace kuma kai bari ma ka ji haythu ma ataita ala qabri amiriyin aw qurashiyin min mushrikin
inda kaga kabarin wani dan kabilar Banu Amir ko Quraishi in dai kafiri ne kul kace da shi arsalani ilayka Muhammadu kace mishi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiko ni wa ubashiruka bima yasuka yasuka maka bishara da abin da zai bata maka rai tu jarru ala wajhika wa batanika fin nari ina maka bishara ya kai kafiri cewa za a ja fuskarka da cikinka ranar alkiyama zuwa wuta ma'ana za a ja ka haka kana kwantar da ciki ana janka ta kafa Allah ka tsare qala qultu ya rasulullah ta sake cewa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ma fa'ala bihim dhalika to me ya ja za a yi musu haka wa kad kanu ala amalin la yusmina illa iyyahu bayan sun kasance suna yin abin da ba su san komai bane su shi abin da suka yi ya wanda suka sani kenan wa kanu yuhsinuna annahum wa kanu yahsabuna annahum muslimuna kuma suna tsammanin kirki suke nagarta suke ba da gangan suke ba qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce zalika bi anna Allah ba'atha fi akhir kulli sab'i ummatin nabiy wa min nabiyyin yace abin da ya faru shine ai Allah ya aiko annabi a ƙarshen kowace al'umma guda bakwai a ƙarshen kowane zamani bayan shudewan al'umma bakwai faman asa nabiyahu kana min ad-dallin wanda ya saba wa annabin da Allah ya aiko masa yana cikin batattu wanda asa nabiyahu kana min al-muhtadin wanda koye biyayya ga manzansa yana cikin shiryayyu Allah ya sa mu cikin shiryayyu wannan shine iyakar hadisin wanda muka fara koro shi tun wancan ranar sai mallan yace hadha hadithun kabirun jalidun wannan hadisi ne mai girma mai madaukaki tunaji jalalatuhu wa fakhamatuhu wa azamatuhu ala annahu qad kharaja min mishkatin nubuwa yace darajarsa da gwaɓin maganarsa da girmansa duk waɗannan suna nuni lalle ya fita ne daga hasken annabta duk da fa isnadin bai inganta ba yace la yu'rafu illa min hadisi Abdurrahman ibn al-Mughira ibn Abdurrahman al-Madini wannan shine wanda ya rawaito hadisi Abdurrahman ibn al-Mughira ibn Abdurrahman al-Madini yace rawahu anhu Ibrahim ibn Hamza az-Zubayri Ibrahim ibn Hamza az-Zubayri rawaito shi ko huma min kibari ulama al-Madina binnan manyan malamai ne a Madina thiqatani amuntattu ne mutajjim bihima fi sahih an kafa hujja da su a cikin littafi ingantacce a cikin Bukhari banda Muslim ايتج بهما امام اهل الحديث محمد بن اسماعيل البخاري لامام مزوا حديثي مالم محمد بن اسماعيل البخاري بخاري دي نامو da kasani بخاري ne da tafi sai البخاري yace ya shine ya hujja da su warawahu a'immatu ahli sunnati fi kutubihim malaman hadisi malaman aqida ta musulunci sun fitar da wannan hadisi a cikin tafan su watalaqawhu bil qabuli kuma sun karba hadisa wa qabaluhu bit taslimi wal inqiyad suka miƙa wuya suka sallama walam yata an ahadin minhum fihi wala fi ahadin min riwati ba samu malamin hadisi dai soki hadisin nan ko ya soki ba su riwayar ba fa min man rawahu daga cikin suka tawo wannan hadisi akwai al imam ibn al imam malan dan malam wane kenan abu abdurrahman Abdullahi ibn Ahmad ibn Hanbal Abdullahi dan gidan Imam Ahmad ibn Hanbal fi musnad abihi a musnadin babansa da ya ruwaito wa fi kitabis sunna dan tafin shi na as-sunna na Ahmad dan na Abdullahi dan gidan Ahmad wa fi wa qala yace kataba ilai Ibrahim ibn Hamza ibn Muhammad ibn Hamza ibn Mus'ab ibn Zubair az-Zubairi katabtu ilayka bi hadha al-hadith wa qad aratu mun ji wannan isnadin a baya ko wa sami'tu ala ma katabtu bihi yace kuma naji hadisin a bisa yadda na rubuta fa haddasa fa hadith bihi an na halasta maka wannan mukataba ka ruwaice ta daga gare ni aji malam ya farko da wato hadisin kenan wa minhum daga ciki akwai al-hafiz al-jari Abu Bakr Ahmad bin Amr ibn Abi Asim annabi sahib kitab as-sunnati lahu ibn Abi Asim dai namu mai littafin as-sunna wanda muke karantawa a wannan majalisin namu mai albarka shi ma ya ruwaito hadisin a cikin wannan littafin nashi na as-sunna wallafar Abu Bakr ibn abi asim wa minhum daga cikin sa ila akwai al-hafiz abu ahmad muhammad ibn ahmad ibn ibrahim ibn sulaiman al-assal fi kitab al-ma'rifa akwai al-imam abu ahmad al-assal wanda ya rasu a shekara ta 349 shi ma ya rawaito a cikin tafsir wa minhum hafiz zamani da kuma malamin nan na hadisi a zamaninsa, wa muhaddithu awani, malamin hadisin lokacinsa, Abul Qasim Sulaiman ibn Ahmad ibn Ayyub al-Tabarani, al-Imam al-Tabarani, fi kathirin min kutubi, al-tafan shi daban-daban a cikin Mujmal al-Kabir da a cikin al-hadis al-Tiwan da wasunsu. Al-Imam al-Tabarani ya rusu ne a shekara ta 360 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wasallam. Sai malamin ya sake cewa wa minhum, daga cikin su akwai al-Hafiz Abu Muhammad Abdullah ibn Muhammad ibn Hayyan Abu Sheikh al-Asbahani, Imam Abu Sheikh al-Asbahani, wanda ya rushe kata 369, shi ma ya rawaito fi kitabi sunna a sunna na al-Asbahani. Wa minhum, daga cikin su akwai al-Hafiz ibn al-Hafiz, malami dan malami Abu Abdullah Muhammad ibn Ishaq ibn Muhammad ibn Yahya ibn Manda, akwai al-Imam Abu Muhammad ibn Manda, wanda shi kuma ya rasu ne a shekara ta 395 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Wa minhum, daga cikin su akwai al-Hafiz Abu Bakar Ahmad ibn Musa ibn Mardawiyya al-Asfahani, mai littafin tafsiri al-Kabir da kuma littafin Musnad Mardawiyya, wanda ya rasu a shekara ta 410 bayan hijira. Wa minhum Hafiz Asri, daga cikin malaman da suka fitar har ila yau akwai malamin da yake kwararre a zamanin sa, shine Abubakar Ahmad ibn Musa ibn Abu Nu'aym Ahmad ibn Abdullah ibn Ishaq al-Asbahani, Imam Abu Nu'aym al-Asbahani Hafiz Asrihi ke, wa jama'atun min al-huffaz siwahum yatulu dhikruhum. Al-Imam Abu Nu'aym al-Asbahani ya rasu a shekara ta 430 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace duk waɗannan malamai sun ruwaito da ma wasu waɗanda an ce za a ambata, ambatan zai yi yawa. Wa qala ibn Manda, daga cikin sai ibn Manda yake cewa rawa hadha al-haditha Muhammad ibn Ishaq as-Sagani, yago a cikin nuska as-Sanani, to wannan tasifi ne as-Sagani ne, eh, wanda ya rasu a shekara ta 270 bayan hijira. Wa Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal wa ghayruhuma, da wasunsu, wa qad rawahu bil iraqi bi majma'il ulama'i, ya ruwaito shi wannan hadisi, ya karanta shi, ya karas da shi a gaban tarin malamai wa ahlul dini, da mazuwa addini, jama'atan min al a'immati, a gaban wasu malamai, minhum Abu Zur'ah ar-Razi, kamar Abu Zur'ah wa Abu Hatim, da Abu Hatim ar-Razi wa Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'ila, da malam Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, wa lam yunkiruhu ahadun, wani daga cikin su da aka karanta yana zaune bai inkari ba, wa lam yatakallam fi isnadi, kuma da suka kuma littafan su ba su magana kan isnadin ba, bal rawahu ala sabilil qabul wa taslim, surwaye wannan hadisin a bisa fuskar suna nuna sun yarda da shi, sun mika wuya. Wala yunkiru hadha al-haditha illa jahidun, babu mai inkarin wannan hadisi sai wanda yake musu da gaskiya, au jahilun, ko kasar gumin jahili, au mukhalifun lil kitabi was sunna, ko wanda yake dan bid'a mai saba alqur'ani da sunna. Hadha kalamu abi abdullah ibn manda, yace duk wannan zancen na ibn manda ne nake kawowa. Wa qawluhu, fadin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da yace tahaddibu, tahaddibu ma ana ai tamtum, tana yin ruwa, wal aswa al qubur, kaburbura, was sharba, ko ashariba, wato ko dai ai sukuni a ce ashariba ko a ce asharba, yace to wannan kabari ake nufi. Was sharba bi fatihi ra'i ad-dari al haud, ya kace sharba ake mara'un fataha, to agun wasu laraba yana nufin tabki, alladhi yajtami'u fihi al-ma'u, wanda ruwa ke taruwa a wajen, wa bis sukuni, da kuma ana yin sukuni, wal ya'u asa ya'un alhanzala, da kai sukuni aka sa ya'un, maimakon a ce asharba sai a ce asharya, ko mun gane ce to wannan alhanzala ake nufi guna, yuridu anna alma'a qad kasura, yana nufin ruwan yayi yawa, famin haisu shi ita tashraf, ka sha daga duk inda ka ga dama, wa ala riwayati sukuni, ga wanda kuma yace a karanta da dauri, wal ya'u a saka ya'un, yakunu qad shabbaha al-ada bi khudratiha bin nabati bi khudrati handala wastiwa'iha sai a ce kenan yana kwatanta rana yana kwatanta wato ƙasa da yabanya ta koriya yana kwatanta shi da yabanya koriya ta ainihin wannan sinadari na ainihin guna wastiwa'iha da dittuwansa yace wa fi qawli wa qawluhu hassa ko hissa yace kalimatun yaqulu hal insanu idza asabahu ala ghaflatin ma yuhriquhu aw yu'limuhu wata kalma ce da mutum yake fada idan wani abu ya same shi ba tare da ya ankara ba abinda ka iya kona shi kaman dangarwashin wuta aw yu'limu ku zai cutar da shi kaman kaya ko wata reza ko makamancin haka sai ya ce wash ko makamancin haka wa qala al-asma'i asma'i yake fada kamar yake cikin dafin tahdhibul lugha na Allah azhari yace hiya wa hiya mithlu awwa da aka kawo a gaba cewa an ci mishi awwa shi ita ma din ma'anar su daya kamar a ce ba komai karka damu wa qawluhu da fadin sa yaqulu rabbuka azza wa jalla awwa awanna qala qala ibnu qutaiba ba da kamar yake cikin garibul hadis yace fihi qawlani akwai zance biyu akai ahaduhuma na farko an yakuna annahu bi ma'ana na sai zama wato lafazin annahu din ma'anar shi na'am kenan yana cewa ne aw na'am wal akhar ay ma'anan kuma an yakuna al khabaru mahzufan ka annahu qala sai zama an share khabarin kamar yana cewa ne antum kazalika aw annahu ala ma taqulu abin kamar yadda ka faɗi wa qawfu haka ake kanta shi a qaw yace al ga'id bayan gari wa fil hadith la yasillu ahadukum wa la yudafi'u qawfa wal bawla kada dayan ku la yusalli ahadukum kada dayan ku yi salla wa huwa yudafi'u qawfa wal bawla alalin yana matse bayan gari ko fitsari wal jisru as-sirat shine al jisr sirati wa qawluhu fadin da yace fa yaqulu rabbuka mayham sai Allah ubangijin kai yace wai me ake ciki ne ai ma sha'anuka wa ma amruka wa fi ma kunta a ce me sha'aninka me al'amarinka a cikin me kake mahyam na mahyam shukran wa qawluhu fadin sa da yace yushrifu alaikum azallin zai tinkare ku shi Allah kuna marasa nauyi gashi nan yace bisukuni zai a ce azlin ashidda wato kuna cikin tsananin rashin nauyi wal azlu ala wazni kataf kuna cikin tsananin rashin sanin inda za ku je afwan wato kuna cikin tsananin damuwa wa huwa allazi qad asabahu al azl in aka ce al azl ala wajhin katif shine mutumin da tsanani ya same shi bai san halin da yake ciki ba washtadda bihi hatta kada yaqnatu tsanani ya mai tsanani har ya cire tsammani daga wata mafita wa qawluhu fadan shi da yace fayadhallu yadhaku sai Allah ya ta musu dariya huwa min sifati af'alihi subhanahu wannan daga cikin siffofin ayyukan Allah Ubangiji madaukakin sarki allati la yushbihu fiha shay'un min makhluqati wanda cikin ayyukan Allah baya kama da wani abu cikin halittunsa yana dariya ba irin dariyar kowa ba ko ba wanda yake irin tashi ko ba a kwatantawa ko ba a korewa yace ka sifati zaki kamar siffofinsa rahama da gafara da tausayi da makamantansu duka sifofin Allah ne da babu wanda yake da irin su mu ba a kwatantawa wa qad waradat hadhihi sifatu fi ahadith kaseera la sabila ila raddiha yace wannan siffa ta dariyan Allah Ubangiji ta zo a cikin hadisi da yawa wanda ba zai yi ka kore su ba yace kama la sabila ila tashbiha wa ta'rifiha kamar yadda ba zai yi a kwatanta a ce irin dariyar wani ko a ce san ba dariya bace daga cikin hadisan da suka zo mun karanta ko mako biyu da suka wuce kenan ko hadisin da muka karanta a cikin as-sunna hadisin cito wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa afwan hadisin karshen yan wuta fitowa hadisin karshen yan aljanna shiga na wannan mutum wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fala yazalu yad'u hatta yadhaka rabbu min, ba zai gushe ba yana ta roƙo yana magiya sai Allah ya mashi dariya. Yana nan mun karanta shi nan cikin Bukhari da Muslim. Yace wa kadhalika hakanan siffar fa asbaha rabbuka yatufu fil ard, Allah ubangijinka yayi waye gari ya ta kewaye ƙasa. Huwa min sifati fi'ili, wannan ma siffa ce ta khabariya ta aiki. Fa qawlihi, kaman fadin sa waja'a rabbuka wal malaku, kuma ubangijinka yazo da mala'ika. Da kuma fadin Allah hal yanzuruna illa an ya'tita atiyahumul mala'ika, yo me suke jira in banda zuwan mala'iku, aw ya'tiya rabbuka, ko kuma ubangijinka yazo. Wa da fadin Allah, fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, yanzulu rabbuna kulla laylatin ila as-sama'id dunya, ubangijinmu yana saukowa kowane dare zuwa sama ta ƙasa. Wa da fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yadnu ashiyata arafa, Allah yana kusantowa a ainihin yammacin arafa. Fayubahi bi ahli al-mawqifil mala'ikata, yana wa mala'iku mutanen da ke tsaye a wannan arafa, yana mala'iku alfarin cewa duka waɗannan bayi ne. Wal kalamu fil jami'i, magana game da duk waɗannan siffofi da dariyan Allah da zuwansa da magana Allah da kusancinsa, yace siratun wahidun, tafarki ne guda ɗaya ake yin maganar. Mustaqimun, miƙaƙƙen tafarki shine mene? Ithbatun bila tamthil, a tabbatar da abinda Allah ya tabbatar, a tabbatar da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ba tare da cewa irin kaza ba. Wa tanzihun, da tsarkake Allah daga kamantakekeniya da bayi. Bila taharifin, ba tare da an murɗe ma'anarsa ba. Wala ta'qilin, ko an gofantar da ma'anar ba. Wannan shine khulasa na tafarkin ahlus sunna salafiyya game da siffofin Allah, wato ithbatun bila tamthil wa tanzihun bila taharifin wala ta'qil. Wa qawluhu, fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace wal mala'ikatu allazina inda rabbik, mala'iku wanda suke gurin ubangijinka. La a'lamu mautal, wato za su mutu suma, inda aka ce an hura suma za su mutu. Yace la a'lamu mautal mala'ikati jaa fi hadisin sarihin illa hadha, ban san wani hadisi da yazo karara da yake nuna cewa mala'iku za su mutu idan an yi busar kaho ba, in ban da wannan. Wa hadha hadisu, wa hadisu isma'il ibn rafi'in at-tawil, da kuma wani hadisi na Isma'il ibn Rafi' mai tsayi, huwa hadisu suri, hadisin da ke bada labarin busar kaho, yana nan a cikin Mujmu' at-Tabarani al-Kabir da al-Ahadithu at-Tuwal na at-Tabarani da tafsirin Ibn Jarir na Tabari da Shu'abul Iman na Baihaqi da littafin Musnad da littafin al-Ahwal na Ibn Abi Dunya, wanda yake bada labarin wasu tafsilat na siffan kahon da siffan mai busawan da girmansa da kaza da kaza da kaza, dogon hadisi ne, amma hadisi ne munkari. Zaka ga ya ambace cewa hadisu Isma'il ibn Rafi', wannan Isma'il ibn Rafi' munkarul hadis, kamar yadda malamai suka faɗa, shi yasa sai ambata maka shi anan dan ka sani. Wa qad yustadallu alayhi biqaulihi ta'ala, amma za a iya kafa hujja da faɗin Allah da yake cewa wa nufikha fis suri, sai kuma akai busa a cikin kaho. Fasa'ika man fis samawati wa man fil ard, na cikin sammai da ƙasa suka faɗi suka mutu. Illa man sha Allah, sai wanda Allah ya so. Ya zama a cikin na sammai din nan hadda mala'iku, wallahu a'lam. Wa qawluhu, faɗin sa da yace la amru ilahika, wanda ya ta maimaitawa yace huwa qasamun bi hayatir rabbi jalla jalalu, rantsuwa ne da rayuwar Allah ubangiji madaukakin sarki. Wa fihi, a cikin wannan rantsuwa akwai dalilun ala jawazil iqsami bi sifati, halaccin yin rantsuwa da siffofin Allah, kamar ka ce na rantsi da rahamar Allah, na rantsi da gafara Allah, na rantsi da tsayuwar ubangiji, na rantsi da maganar Allah, duk wannan sifati ne na Allah ko yace to ya halasta ka rantsi da su, kamar yadda ya rantsi da rayuwar Allah, ya anna Allah hayyul al-hayyul qayyum, yana da rayuwa kuma tsayayyen sarki ne. Yace wa iqadil yamini biha, kuma idan mutum ya rantsi to rantsuwar tayu wanda in ya karya ta zai yi kafara in bai cika ba. Wa annaha qadima, kuma ba sabuwar rantsuwa bace, da daddiya ce. Wa annahu yutlaqu alayhi minha asma'ul masadir, kuma ana iya itlaqin sunayen masdari ga Allah madaukakin sarki a wajen bayani wa tus wa yusafu biha a siffanta shi da ita sunayen wa zalika qadrun za'idun ala mujarradil asma wannan wani ƙarin wato wani abu ne ƙari akan mujarradin suna wato la'amru da yace la'amru ilahika na rantsi da rayuwar ubangijin kaga rayuwa siffa ce wanda take za'ida akan a ce rayayye to babu laifi a siffanta haka wa anal asma'ul husna mushtaqqatun min hadhihi al masadir dallatun alaiha wannan tuna cewa suna yana na Allah kyawawa an tsago su ne daga masadir din su kuma suna nuni zuwa ga haka wa qawlu fadin shi da yace summa taji'u sa'iha as-sa'iha yace hiya al-ba'th wa nafakhatuhu shine ta da matattu da kuma ainihin wato hura hura kaho da za a yi tashi wa qawluhu da fadin sa da yace hatta yakhlufahu min indi ra'sihi har ya bar shi a kusa da kansa wa huwa anna akhlaf az-zar' akhlaf anna akhlaf az-zar'i idza nabata ba'da hasadi kuma abinda yace dun shi gauran gauran tsuro wanda yake tsira bayan an girbe shub huwa man akhlafa az-zar'a ko huwa man akhlafa az-zar'a na'am domin shi Allah shine wanda yake ba tsuro daman yayi gauro mun gani shine yake ba tsuro daman yayi gauro idza nabata ba'da hasadihi bayan an yi girbi sai kuma wani abu ya ƙara tsurowa na yabanya a jikin tushiyar da ta saura shabbahan nasha'atul akhira ba'da al-maut bi ikhlafi az-zar'i ba'da hasad ya siffanta ta da rayuka bayan mutuwa a ranar lahira ya siffanta shi da tsurowar gauro bayan girbi wa tilkal khalafa min indi ra'sihi kama yambutu zar wannan ainihin wato gauro yana fitowa ne daga tushiyar kamar yadda asalin tsiran ya fito daga wajen wa qawlu fadin shi da yace fa yastawi jalisa sai daidaita a zaune hadha inda tamami khalqatihi a wata riwaya kuma khalfatihi ko khilfatihi sai daidaitu a zaune wato lokacin da halitta shi ta cika yana magana akan na kabari da za a mishi tambaya ko kuma inda tamami khilfatihi yayin da gauran ya cika wa kamali hayatihi rayuwarsa ta cika summa yaqumu ba'da julusihi qa'iman sannan kuma sai ya miƙe tsaye summa yusaqu ila mawaqifil mawqifil qiyama sannan wato mutum bayan ya tashi daga kabarinsa an ruwan nan ya shiga kabarin Allah ya tada shi ya zauna sai kuma ya miƙe daga nan kuma sai a kore mutane zuwa filin alkiyama imma rakiban wa imma mashiyan ko dai su tafi a kafa ko su tafi a abin hawa kamar da hadisin sai muslimi yake nunawa hadisin muslimi ya zo da cewa idan an za a tashi dan tashi alkiyama an za a tafi taron mahshar za a zo da ababan hawa mutane su ta hawa suna tafiya wasu kuma za su latti har abin hawa ya kare har kaga mutum uku akan raƙumi daya hudu akan daya kai har ma goma akan daya wasu kuma duk da haka sun yi latti saboda nauyin zunuban su haka za a dinga kora su mala'iku na kora su wata wuta tana kora su ta kwana inda suka kwana ta wuni inda suka wuni ta yammaci inda suka yammaci kuma da yake cikin sahih muslim shine yace imma rakiban wa imma mashiyan wa qawluhu da fadin sa da yace yaqulu ya rabbi amsil yau ya allah jiyan yau istiqlalun limuddatin lubsihi fil ard istiqlalun yana karanta adadin zaman da yayi a cikin ƙasa sai yaga wato zaman da yayi a kabari kaman jiya ne da yau kaman wunin jiya da dare da wani rana kaman 24 hours or thereabout wa ka'annahu labisa fiha yawman kaman ya kwana daya faqala amsi aw ba'da yawmin yace jiya ko wani sashin yau faqala yace al-yawm yace yahsabu lahu hadisu ahadihi bi ahli yana lissafa wa kanshi kusancin rabuwarsa da iyalansa, yana ganin kamar jiya kawai rabu da su. Wa annahu inna ma faraqahum amsi aw liyawm, yana ganin kamar jiya rabu da su ko kuma yau. Wa qawluhu kayfa yajma'una ba'da ma tumazziquna ar-riyahu wal bila was-siba, ta ya Allah zai iya hada jikunanmu ya tada mu bayan waɗannan abubuwa sun lalata jikunan, iska da ridewa da kerkeci. Yace wa iqraru rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu ala hadha su'al, annabi ya tabbatar da shi akan wannan tambaya. Walam yakunu yafhamuna, ko raddun ala man za'ama anna alqauma lam yakunu yakhuduna fi daqa'iqil masa'i, ya dauko zanci ne sabo dai wannan tambaya. Kaga tambayar ai tambaya ce mai zurfi, cewa ta ya Allah zai tada mu bayan jiki ya zama kaza ya kar makala, to kaga Allah bai ci mishi kar ka sake wannan tambayar ba, kuma ya bashi amsa. Yace to wannan rashin hana shi tambayar da bashi amsar dalili ne akan cewa sahabbai suna shiga su kutsa cikin matsaloli masu zurfi, kuma raddi ne ga ƴan ilmul kalam da suke cewa sahabbai ai busa tsaqun nasin, mutane da ba su da wani zurfin ilimi, kawai suna da yin ibada ne ba su san komai ba, ba su san mandiki ba, ba su san zurfin tunani ba, ba su san critical thinking ba, ba su san analysis ba, haka suke fara ko. To irin waɗannan yace yana nuni zuwa ga zurfin tunaninsu, yana kuma nuni ga raddi ga masu cewa ba su da zurfin tunani. Walam yakunu yafhamuna haqa'iqal iman, masu cewa sahabbai ba sa fahimtar asalin imani. Bal kanu mashghulina bil al-ibil ilmiyat, haka ne ko, suna shagaltuwa ne kawai da abubuwa da suke na kanana kanana. Wa anna afraha sa'ibati, waɗannan ƴan tsakin sa'ibawa, wal majusi ƴan tsakin majusawa, min al-jahmiyati wal mu'tazilati wal qadariya, jahmawa da mu'tazilawa da qadariyawa suna ganin wai su a'arafu bil ilmiyati, sun fi sahabbai sanin ababe da suka shafi zafin ilimi. Wa fi dalilun ala annahum kanu yuriduna ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma yushkilu alaihi min al-as'ilati wash-shubuhat, fa ila yau wannan yana tabbatar da cewa sahabbai sun kasance suna zuwa su fada wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abinda basu fahimta ba na tambayoyi da shubuhuhi. Fa yujibuhum anha bima yukhriju sudurahum, ya ba su amsa da abinda zai sanya kirzinansu. Wa qad awrada alaihi sallallahu alaihi wasallama al-as'ila a ada'uhu ashabu, kuma da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da maƙiyansa kiristoci da yahudawa da maguzawa dukkaninsu sun mai tambayoyi. A ada'uhu litta'annuti wal mughalaba, maƙiya sun yi tambayan ne dan su ƙure shi, dan su yi masa ta'annuti. Wa ashabuhu, sahabbansa kuma lil fahmi wal bayani wa ziyaratul iman, su kuma suna neman amsa, suna neman ƙarin fahimta, suna neman imanin su ya ƙaru. Wa huwa yujibu kullan an su'alihi illa ma la jawaba anhu, kuma yana amsa musu da masu neman ilimi, masu neman fahimta, da masu neman ƙure, masu neman ta'annuti, duka yana ba su amsa, sai in abin da bai da amsar shi. Kamar mene? Ka su'alihi an waqati sa'a, kamar aka tambaya annabi game da lokacin shi alkiyama, sai ya ce mal mas'ulu anha bi alama min as-sa'il. Wa fi hadha as-su'al dalilun ala annahu subhanahu yajma'u ajza' al-'abd ba'da ma farraqaha, yace kuma a cikin wannan tambaya akwai bayani akan cewa Allah madaukakin sarki zai tattara gabobin jikin bawa bayan ya faffarraka su, ƙasa ta cinye su. Wa yunshi'uha an-nash'atal ukhra, sannan ya tada su wani sabon tayarwa. Wa yakhluquhu khalqan jadidan, ya halicce shi sabuwar halitta. Kama sammahu fi kitabihi, kamar yadda ya kira a cikin littafinsa. Fi kazalika fi mawdi'ain minhu, a wuri guda biyu da kamar faɗin Allah. Wa anna alaihim nash'atal ukhra, ta cikin najm, da kuma faɗinsa a cikin qaf. Afa'ina bil khalqil awwal bal hum fi labasin min khalqin jadid. Wa qawluhu, faɗinsa da yace unabbi'uka bi misli dhalika fi ala'illahi, bari in gaya maka wani abu irin haka a cikin ala'illahi. Ala'uhu ni'amuhu wa ayatuhu allati ta'arrafa biha ila ibadi, ni'imomin Allah da ayoyinsa waɗanda ya amfani da su wajen sanarwa da bayinsa wane ne shi. Kana ganin, bari mu saurara anan. yana ci gaba da fitar da fiqhu a cikin wannan dogon hadisi. Idan mun zo darasi na gaba sai mu tashi fadin sa, wa fihi ithbatu al-qiyasi, akwai tabbatar da qiyasi a cikin wannan ainihin lafazi na hadisi mai albarka. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.